Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake haduwa da ku a dai wannan lokaci daga wannan tasha ta mu ta Albani TV kanwa da shan Allah inda muke gabatar muku da wannan jiran giya mai taken tsakure daga tarihin Mal Albani Zaria. Wannan shine zango na shida a cikin wannan jiran giya mai albarka wanda muke tsakuro muku daga littafin tarihin rayuwa da karanta Mal Albani Zaria wallafar Kabir Abubakar Amin. Allah ubangiji ya samu dace. To a zango da ya gabata muna magana akan wato tsarin karatuttuka da darussan Mal Albani Zaria. Zamu tashi kai tsaye inda marubucin yake cewa daga nan ne Mal Albani Zaria ya sa aka gyara wani sashi na filin da ya saya don gina gidansa. A nan aka kafa rumfar kwano wanda aka ci gaba da karatuttuka a cikinta. An yi karatuttuka masu yawa a rumfar, musamman karatuttukan fiqhu sira da fatawal hamawiya da kuma wasu karatuttukan azuzuwa mabambanta. Haka Mal Albani Zaria ya ci gaba da gabatar da darussa a wannan mashuhuriyar rumfa ta kwano da Mal Albani Zaria ke yawan ambato a cikin karatuttukansa, har zuwa lokacin da aka gina kasan bene, wato ground floor na makarantar Albani Science International Academy, wanda aka samar da ɗakin taro wato hall wanda aka ci gaba da karatu a cikinsa har ƙarshen rayuwar malam. Baya ga waɗannan wurare na karatuttuka a Zaria, Mal Albani Zaria ya gabatar da wasu karatuttuka a wasu wuraren, musamman a garuruwa irin Kaduna da Abuja da Yola da Maiduguri da makamantansu. Wasu daga cikin kalmomin yabo da malamai suka yi akan Mal Albani Zaria: Mal Albani Zaria ya samu yabo daga malamai mabambanta, tun daga wajen malaman da suka koyar da shi da ma sa'o'insa cikin malamai da makamantansu. Daga cikin ire-iren kalmomin yabo da malamai suka faɗi akan Mal Albani Zaria, akwai maganar marigayi Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa, Allah ya gafarta masa, wanda an ruwaito maganganunsa masu tarin yawa ta fuskar kyakkyawan ambato da yabon da yau Mal Albani Zaria. Daga cikin irin waɗannan maganganu akwai inda yake cewa: Mal Albani Zaria malami na ne, shi ya koya mini ilimin hadisi. Irin wannan magana ta marigayi Sheikh Bawa mai shinkafa ta yi kama da maganar da Sheikh Abubakar Abdulrazak Yahaya Haifan ya faɗi wani lokaci da aka yi masa tambaya, wadda a cikin tambayar ake neman ya yi bayani game da alaƙarsa da Mal Albani Zaria. Wai shin shi ɗalibin Mal Albani Zaria ne? Zai kada baki ya ce, to ni ban taɓa zama a gaban Albani na Zaria na yi karatu ba, ban taɓa halartar darasinsa ba ko da sau ɗaya, amma ba shakka shi malami na ne, saboda duk mutumin da ya karantar da sunna ko ina yake, to ni ina ɗaukar sa a matsayin malami na. Bare kuma Albani na Zaria, wanda yana cikin daɗaɗɗun malamai da suka yi ƙoƙari wajen kafa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasar nan, wannan abu ne sananne. Na san shi tun muna wa'azi tare da marigayi Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa, Allah ya ji ƙansa. Musamman mukan tafi Zaria mu haɗu bisa gayyata, domin a cikin malamai na izala ba wanda ke ƙaunarsa irin Mal Ibrahim Bawa mai shinkafa, Allah ya yi masa rahama. Tun daga wannan lokacin nake jinjina ma Albani saboda doge wanda yake da shi wajen da'awa da haƙuri da juriya. Bare a yanzu cikin malamanmu na ƙasar nan da bana tunanin akwai mutumin da yake da alaƙa da fitattun malaman duniya kamar Albani na Zaria. Baya ga cewa yana da ƙoƙarin kyautata alaƙarsa da malaman sunna na ƙasar nan, Albani yana da ƙoƙarin cewa ya ga an samu sadarwa da malaman sunna fitattu na duniya. Sai kuma marigayi Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim, mashuhurin malamin hadisin nan da ya koyar a Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma malami ne ga Mal Albani Zaria, shi ma ya taɓa yi mana zance akan Mal Albani Zaria, inda yake cewa Albani yana da ƙwazo sosai, Allah ya yi masa baiwa, gashi dai bai daɗe a duniya ba, amma rayuwarsa ta yi albarka sosai. Haka kuma Sheikh Abdul Wahab Abdullahi Kam, shi ma yana yawan ambaton Mal Albani Zaria da alheri. Lokacin da wata munasaba ta kai mu ga ziyartarsa a gidansa da ke Sharaɗa a Kano, yakan yi mana zantuttuka na nasiha. A ciki yana yawan cewa Albani na Zaria yana da ƙwazo da son ilimi, yana da buri wajen ganin al'umma ta samu ilimi da wayewa addini, ku dage wajen ganin kun cika masa burinsa. Bayan nan kuma sai yayi wa Malam Albani Zaria addu'a, mu kuma shi mana albarka yayi mana addu'a da fatan alkhairi. Bayan rasuwar Malam Albani Zaria, mun taba kaiwa Sheikh Saniya Haya Jingir ziyara a gidansa dake Entire a Jos cikin tawagar dalibai da jagorancin da jagoran dara disa salafiya. A lokacin ziyarar mun saurari kalmomin yabo da jinjina ga Malam Albani Zaria daga bakin Sheikh Saniya Haya Jingir daga cikin abin da malamin ya fadi a lokacin cewarsa. Malam Albani ya yi kyakkyawan karshe, da'awarsa ta yi nasara. Ina yi muku nasihar ku dage, kada kwai ya fashe a hannunku. Kun san Bahaushe yana cewa magaji magaji. Da kuma Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, a wani lokaci da muka je neman ya sa albarka akan tashar Albani TV lokacin da za a bude ta, a lokacin yake cewa babu shakka Malam Albani ya bar baya mai kyau, karantawarsa kuma ta yi albarka. Samuwar wannan tasha ta Albani TV alama ce da ke nuna cewa rayuwarsa ta yi albarka. Muna fatan Allah ya ci gaba da kai masa ladan ayyukansa. Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami aboki ne ga Malam Albani Zaria, kuma yana yawan ambaton alherin Malam Albani Zaria. Wata rana mun gamu da shi a wata munasaba, a inda ya maimaita irin kalmomi da ya sha fadi akan Malam Albani Zaria. Ban san wani mutum cikin malamai da ya kai Malam Albani yawan ambaton alherin ƴan uwansa malamai da yi musu fatan alheri ba, inji Farfesa Fantami. Haka ma Malam Sa'idu Mai Kwano na garin Gusau ya yi kalmomi na yabo ga Malam Albani Zaria. Daga cikin abin da ya fadi, yake fadi shine cewarsa Malam Albani Zaria yana daga cikin mutane da suka shaharantar da kalmar salafiya a sahar da'awa a Najeriya. Baya ga haka, a wasu lokuta a baya, lokacin da wasu matasa suka fito kafafen sadarwa suka yi ikirarin cewa wai Malam Albani Zaria da marigayi Malam Jafar Mahmud Adam ba akan tafarkin sunna suka yi da'awa ba, har ma matasan suka kara da cewa wai waɗannan malaman guda biyu su ne tushen Boko Haram. A lokacin wasu daga cikin masu bibiyar rikicin sun yi tsammanin cewa Malam Sa'idu Mai Kwano zai goyi bayan waɗannan matasa akan wannan ikirarin nasu, musamman saboda kusancinsu da shi da kuma kasancewar ya ma rigaye su a wajen yin hukunci irin wannan akan wasu malamai a ƙasar nan. Amma duk da haka, Malam Sa'idu Mai Kwano ya bayyana cewa lallai dai shi a iya sanin da ya yi wa Malam Albani Zaria ya san shi ne akan bin tafarkin magabata da karɓan gaskiya a duk sanda aka yi masa gyara. Shi kuwa Malam Sheikh Umar Abubakar Abul Husnain, wanda ya bayyana mana cewa Malam Albani Zaria yana daga cikin masu da'awa da muke kyautata musu zato. In ka kalli yadda karatuttukansa ke ƙara yaduwa a cikin al'umma da kuma yadda wa'azinsa ke yin tasiri ga masu saurare, hakan alama ce wadda ke nuna cewa ayyukansa karɓaɓɓu ne a wurin Allah insha Allah. A ƙashin gaskiya, maganganun da malamai suka yi na yabo ga Malam Albani Zaria suna da yawa ƙwarai. Akwai malamai da dama waɗanda na gamu da su kuma na ji kalmomin yabo da suka faɗi akan Malam Albani Zaria. Daga cikinsu akwai Sheikh Kabiru Haruna Gombe da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da Sheikh Kabiru Maru da Sheikh Muhammad bin Usman Kano da Farfesa Abdullahi Saleh Pakistan da Dr. Abdullah Gadan Kaya da Farfesa Mansur Isa Yalwa da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da Malam Abubakar da Malam Nura Abubakar Mujahid da makamantansu. Tsokaci akan wasu karatuttuka da lakcocin Malam Albani Zaria. A tsawon shekarun da malaminmu Malam Albani Zaria ya yi yana karantarwa, wato tun daga shekara ta 1986 zuwa shekara ta 2014, ya yi rikodin ɗin ɗaruruwa ko in ce dubban kasusuwa na audio da video na darussa da karatuttuka da laccoci da wa'azozi mabambanta. A cikin recording din akwai wa'azozi, akwai karatuttuka na masallaci, akwai kuma darussa na aji da fatawoyi da kuma jerengen laccoci. Daga cikin karatukan Malam Albani Zaria da Daddu akwai tafsirin Qurtubi wanda malam yayi amfani da shi wajen gabatar da tafsirin watan Ramadana a shekarar Hijira ta 1415 daidai da shekara ta 1995 ta miladiya a masallacin Bakin Dogo dake Cikaji a Sabon Garin Zaria. A kasusuwan farkon karatun Malam Albani ya gabatar da jawabai akan wasu mas'aloli na usulul tafsir. Karatun Sifatus Salah wanda aka fara a shekarar miladiya ta 1995 ina daga cikin karatuttukan Malam Albani waɗanda suka yi fice musamman ta fuskar warware mas'aloli da kwararo dalilai da bayani akan manazarta. Ba shakka Malam Albani Zaria yayi wa littafin karatun tsintar kwarkwata. Bayan kammala karatun littafin, Malam Albani Zaria ya biyo shi da karatun littafin Talhisu Sifatus Salah a cikin kasusuwa shida. Ba shakka duk mutumin da yake son ya san tarihin da'awa da karantawar Malam Albani Zaria, sani na hakika, to yana buƙatar ya saurari waɗannan kasusuwa da ma wasunsu. A tsakanin watan Yuni zuwa Agusta ɗin shekarar miladiya ta 1996, cibiyar nazarin shari'a musulunci da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wato Center for Islamic Legal Studies, ta gayyaci Malam Albani Zaria don gabatar da muhadarori akan batun shiga aljani jikin mutum da kuma yiwuwar fitar da shi ta hanyar karanta ayoyin Alkur'ani da kuma wasu zikirori tabbatattu a sunna. A wancan lokacin, batun shiga aljani jikin ɗan adam da cire shi ta hanyar ruqya ta kasance wata mas'ala ce wadda saɓani ya yi tashi a kanta a ƙasar Zazzau. Malam Albani Zaria ya amsa wannan gayyata kuma ya gabatar da lakcoci guda goma waɗanda ke ɗauke da ɗimbin fa'idoji na ilimi da bayanai na tantance mas'aloli. Wannan jerengen lakcoci na da matuƙar muhimmanci wajen sanin tarihin da'awar Malam Albani Zaria da tarihin harkar ruqya da rigingimu da da'awar salafiya ta fuskanta a Zaria da kewaye. Yan uwa masu albarka, za mu dakata a nan sai mun haɗu da ku a zango na gaba na wannan silsila mai albarka. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.